daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 16 25 da kuma 60. Abin niyya mai dake jamhuriyar Najeriya za ku isarren mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 na safe kenan a gogon Ghana, 2 dare a nan Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi garo muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa muryar Amurka na ci gaba da samun jinjina daga waɗanda suka kalli shirin bidiyon nan na tattaki daga bakar akida da muryar Amurka ta shirya.
Wallahi kun yi aiki nagari kuma ya kai ayaba. Na kalli wancan bidiyo kuma wannan bidiyon ba karamin aiki kuka sa a ciki ba.
Sannan Amana Afuwa, a yau a madadin shirin mu na nakasa muna tafa da wani rahoto na musamman kan dambarwar siyasar kasar Zimbabwe, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum saurare ga labaran. Mutane akalla 14 sun mutu, wasu kuma 29 sun samu raunuka jiya Laraba bayan da wasu ƴan kunar bakin waki su hudu suka kai hari Maiduguri hirkwatar jihar Borno mai fama da tashin hankali a Najeriya. Wasu maza biyu da mata biyu ne suka tarwatsa kansu a unguwar Muna dake cikin birnin na Maiduguri, wanda ya zama tamkar cibiyar fafutukar tsaron ra'ayin nan na Boko Haram. Kakakin rundunar ƴan sanda Victor Isuko ya ce maza biyu da mata biyun sun auna sassan birnin dake da cinkoson jama'a sosai.
Wasu sojojin kasar Bama sun yi fyaɗe ma wasu mata ƴan ƙabilar Rohingya a ci gaba da ƙuntata ma al'ummar musulmi tsiraru da ake yi a jihar Rakhine, a cewar ƙungiyar rajin ƴancin ɗan adam ta Human Rights Watch. Ƙungiyar Human Rights Watch ta yi nuni da tambayoyi da aka yi da mata da ƴan mata ƴan ƙabilar Rohingya 52 waɗanda suka gudu zuwa Bangladesh, waɗanda suka bayyana cewa jami'an tsaron Myanmar sun musu fyaɗe. Fyaɗe na ɗaya daga cikin munanan matakan da sojojin Bama ke ɗauka na yunkurin kawar da ƙabilar ta Rohingya, a cewar Sky Wheeler mai nazarin ƴancin ɗan adam wadda ke ƙungiyar ta Human Rights Watch, wadda kuma ta rubuta rahoton. Ta ƙara da cewa wannan rashin hankali na sojojin Bama ya jefa mata da ƴan mata da dama cikin tashin hankali. Kusan dukkaninsu taruwa sojojin suka yi a kansu a lokacin fyaɗen.
An tsare da daddan shugaban kasar Zimbabwe a gidansa a cewar shugaban Afirka ta Kudu jiya Laraba, al'amarin da ke ci gaba da jefa makomar Robert Mugabe cikin duhu bayan al'amarin nan da ke dada yin kama da wani yunkuri mai samun goyon bayan soji na hamɓarar da shi bayan tsawon shekaru 37 bisa gadan mulki. Kafafen sada zumunci na nuna cewa ana zaman ɗarɗar a harare babban birnin kasar, a yayin da wasu wuraren kasuwanci ke saurin rufewa. Kasar da ta taba yi ma Zimbabwe mulkin mallaka wato Ingila ta yi kiran da akai zuciya nesa bayan wani al'amarin da ga dukkan alamu juyin mulki ne aka yi ma shugaban kasar Robert Mugabe. Tunda sanyin safiyar jiya Laraba, ƴan adawa suka fara shagulgula a ofishin jakadancin Zimbabwe da ke birnin London ganin alamun gwamnatin Robert Mugabe ta zo ƙarshe. Lallai mu jinjina mu kanmu kan abubuwan da muka yi gabanin nan. To amma kash mun kasa daukar matakin da ya dace tun a lokacin da ya kamata a ce ya sauka, tun da dadewa ya kamata ya sauka, a cewar Chipo Ferengetwa na kungiyar rajin kare haƙƙin dan adam shiyar Zimbabwe ga muryar Amurka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ambaliyar ruwa a sassa daban-daban da ruwan sama kamar da bakin kwariya a kasar Girka sun halaka mutane 15 a wasu ƙauyuka uku da ke yammacin Athens babban birnin kasar a jiya Laraba. Garuruwan Mandra da Nea da Pyramus da Megera wurare ne da aka san su da yawan kamfanoni da wuraren gine-ginen adana abubuwa musamman a bayan gari. Jami'ai sun kutunta ambaliyar ta auku cikin dare da kwararowar ruwa daga wata maɓulɓular da ke kan tsaunukan yammacin yankin Attika. Wannan al'amari ne mai matukar wahalarwa. Maɓulɓular Niagara ta malalo kuma babu mai iya tsaye da ita, in ji mataimakin gwamnan yankin Yanis Vasilu a lokacin da yake hira da talabijin ɗin gwamnatin ERT. Magajin garin yankin ya bayyana ambaliyar da cewa ita ta fi muni cikin shekaru 20 da suka gabata. An yi asarar komai wannan bala'in shigen waɗanda suka faru ne tun a zamanin Annabawa a cewar magajin garin Mandira Luwana Kirkuki ga ERT. Prime Minister Girka Alexis Tsipras ya ayyana rana guda ta makoki a duk fadin kasar sannan ya bayyana goyen baya ga iyalan waɗanda abin ya rutsa da su.
Masu suka na zargin shugaban Amurka Donald Trump da kin tabo wasu daga cikin manufofin Amurka irin su yancin dan adam da yancin jaridanci a ziyarar da ya kai Asiya kwanan nan. Soke-soken da suka yi daban-daban kungiyar rajin kare yancin dan adam ta Human Rights Watch da kungiyar rajin kare yancin jarida ta Reporters Without Borders sun zargi Trump da yin na'am da tauye yancin dan adam da yin karan tsaye ga aikin jarida a wasu daga cikin kasashen Asiya da suka yi kaurin suna wajen mulkin mallaka. Kusan dai a yanzu Amurka ta rasa katabus kan batun yancin dan adam a cewar daraktan kungiyar a shiyar Asiya ga muryar Amurka. Daniel Buster, shugaban kungiyar yan jarida, ya kara da cewa shugaba Trump ya baiwa shugabannin yankin masu kama karya kwarin gwiwar aika-aikar su.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai da ke ci gaba da nuna wani shirin bidiyo na musamman da muryar Amurka ta tsara a wasu sassan Najeriya kan Boko Haram. Shugabanni da sauran jama'a na ci gaba da yabawa tare da tsokaci kan wannan shiri mai taken tattaki daga bakaraki da. Wakilanmu Haruna Dauda Biyu da Nasiru Adam Yali Kaya sun tattaro mana ra'ayoyi na musamman ga wato daga shugabanni da sauran jama'a daga Maiduguri da Abuja. Inda za ku fara jin abinda gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ke cewa.
Wallahi kun yi aiki na gari kuma ya kai a yaba. Na kalli wancan bidiyo kuma wannan bidiyon ba karamin aiki kuka sa a ciki ba. Hakika zai ilmantar da mutanenmu, zai nuna cewa akidan Boko Haram ba akida ce ta gari ba. Ba abinda za mu ce muku illa mu ce jazakallahu khairan, Allah ya saka mu. Don hakika aikin da kuka yi Allah kaɗai zai saka mu, don zai ceto ƴaƴanmu kiyawa daga wannan masifan hakiran Boko Haram.
To me sauran al'umman jihar Borno ke cewa ne game da wannan faifan bidiyon?
Sunana Muhammad Jibril. Gaskiya wannan faifan bidiyon ya nuna mun abin da ban yi tsammani zan gani a ciki ba. Abubuwa da yawa na tausayi gashi nan na rashin imani da suka yi, yadda suna dukan mutane ko kisa. Gashi kuma wa'ansu suka faɗi abubuwan da suka faru da su, a zahirin gaskiya wannan abubuwa abun takaici ne, abun kuma gaskiya ya tayar mun da hankali sosai.
Sunana Umaru Muhammad ne. Wannan kuka kallon kasar nan da muka yi na bidiyon ya koya mana darasin ababe da yawa da bamu tsammani ba, amma ga wanda basu gani ba su nemi su gani, saboda labarin za su ji shi da su ji shi gwara sun gan shi, wanda bai gani ba duk abin da ka ga mashi ba zai taɓa yadda ba. Amma a yanzu yadda muka gani, falillahi alhamdu, mu dai ba abu da zamu gace sai dai mu ce alhamdulillahi darasi kaman dauka.
Malam Muhammad Kasim, gaskiya abin da ba ya tsammani ba, ya kamata a ce tunda anan abun a Borno ta faru, ya kamata abunan kafafin yada labarai na jihar Borno ne su yi wannan abun. Sai muka ga kuma muryar Amurka ita ta kawo wannan faifan bidiyo, abin da ba ya tsammani ba.
Sunana Ibrahim Tunmi Saulawa. Waɗanda suka shirya wannan fim din Allah ya saka musu da alheri. Kuma
Murtala Garba Muhammad shine shugaban kungiyar matasan Najeriya.
Gaskiya abun ya bamu mamaki kuma ya bamu tsoro, a wani gefen kuma mun yi farin ciki tunda wannan abu ne da an dauka kisan da ake yi na Boko Haram musulunci ne, amma wannan ya nuna kuma dai kara nuna ma jama'a cewa ba musulunci bane.
Shi ma Anas Sani Kafinta ya ji labarin da ya sanya shi dimau cewa a faifan
musamman mu matasa an nakasta mu, yanda zaka ga an kashe wasu jami'an tsaron ne ma suka kashe su, gashi wasu sun zama fursunoni. Zaka ji kamar yanda wata take cewa ya hatta yaro dan jariri Boko Haram zai kwace shi a gaban mamansa ya jefar. Wannan abun takaici ne, abun bakin ciki ne.
A gaida Haruna Dauda Biyu da Nasiru Adam Yali Kaya. To kafin mu ci gaba, bari mu dan shakata da wannan waka.
Oh,
Madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC kamar yadda wata kila wasu ku suka ji a farkon shirin inda muka nemi afuwa cewa yau ba za mu samu damar kamu ku shirin na kasa ba amma da jinsa za ku ji fassarar rahoton Anita Powell da Michael Brown da kuma Richard Green wanda Juma'a Litayi kan rikicin siyasar kasar Zimbabwe
Kasar Zimbabwe tana cikin rashin sanin tabbas bayan da a ranar Talata sojoji suka kutsa babban birnin kasar. Bayan kusan shekaru 40 yana jan ragaman mulkin kasar da alama shugaba Robert Mugabe ya wuce makidi da rawa a lokacin da ya kori mataimakinsa a kokarin ganin cewa matarsa Grace Mugabe ta gaje shi bayan ya sauka daga kan ragaman mulki. Babu wanda ya hasashen haka za ta faru to amma kuma akwai waɗanda suka yi hakan za ta faru. An yi akalla shekara 10 da rayuwar 'yan ƙasar ta fara fuskantar matsalolin da suka danganci tabarbarewar tattalin arziki da sauransu. Harkoki suna ta tabarbarewa ba kamar yadda shugabannin ƙasar suka yi alƙawari bayan kasar ta samu yancin ta ba. A yan shekarun da suka shige, gwamnatin kasar kan murkushe duk wani yunkuri da aka yi na caccakar manufofinta, ciki har da yan jarida. Kusan yan kasar miliyan guda ne suka ace zuwa Afirka ta Kudu suka nemi mafaka. Duk waɗannan abubuwa suna faruwa, alamu sun nuna cewa babu wanda ya isa ya kalubalanci ikon shugaba Robert Mugabe. To amma bayan da shugaban wanda ya fara tsufa ya kori mataimakinsa, kuma alamu suka nuna cewa yana sanya mai gurbinsa da matarsa Grace Mugabe, shugaban rundunar sojan ƙasar ya yi shaidan cewa zai sa baki sai fa idan shugaba Robert Mugabe ya daina korar magoya bayan mataimakinsa da ya kora. Ga abin da wani mai nazarin al'amura na kungiyar Crisis ta ƙasa da ƙasa mai suna Piers Pigou ya ce akan wannan barazana.
Something obviously had to give, particularly over the last week and the last few days when the situation has become a lot more tense.
Tilas wani abu ya faru musamman ma cikin mako gudan da ya shige, kuma cikin ƴan kwanakin da al'amura suka ƙara yin zafi, ya ce zai sa baki. Ina ganin mutane da dama sun yi zaton cewa burgace kurin ba zai yi katsalandan ba.
Yanzu dai ta fito fili cewa General Constantino Chiwenga ba burga yake yi ba, bayan da aka ga tankokin yaƙi sun shiga titunan birnin Harare a ranar Talata, kuma sojoji suka kwace ikon gidan talabijin na ƙasar da sassafe a ranar Laraba. Kuma mai magana da yawun soja General S.B. Moyo ya gabatar da wata sanarwa da ta bada mamaki, inda yake cewa
Comrade R.J. Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed.
Shugaba Robert Mugabe da iyalansa suna nan lafiya, kuma babu abin da ya taɓa lafiyarsu. Muna auna ɓata gari ne da ke kewaye da shi, waɗanda suke aikata laifukan da suke jawo wahala a ƙasar. Muna auna su domin a hukunta su.
Sai kuma jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar ta ba da sanarwa ta yanar gizo cewa mataimakin shugaban da aka kora zai koma ƙasar ya karɓe ragaman mulki kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada. To amma mai nazari Mr. Pigou ya ce canza shugabanci kadai ba zai magance matsalolin Zimbabwe ba.
Much now depends of course on the line that is taken by whichever political force comes to power, and we believe that
abubuwa da dama za su dogara ne akan duk wata jam'iyya ko kuma ƴan siyasar da suka tsare kan karagar mulki. Mun yi imanin cewa za a maida Mr. Nangwagwa, kuma zai bude kafar magance matsalolin ƙasar a siyasance, bisa la'akari da yadda harkokin tattalin arziki da na jin daɗin rayuwar jama'a suka lalace a ƙasar ta Zimbabwe.
Yanzu dai mutane na ta tunanin menene zai zama makomar shugaba Mugabe da iyalinsa. Wasu masu nazarin harkokin siyasar ƙasar suna ganin cewa shugaba Mugabe da matarsa za su fuskanci fushin 'yan ƙasar. To amma Alex Mai Gaisa na Jami'ar Kent ya yi hasashen cewa za a yi wa shugaba Mugabe sassauci sosai.
Perhaps they might have to leave the country in order to avoid having that pocket of power which would be challenging.
Ila su ce daga ƙasar domin kauce fafutukan neman mukami. To amma ni ina ganin duk wanda ke da alaka ko kuma na kusa da shugaba Mugabe da matarsa su ne za su fuskanci fushin sabuwar gwamnati.
Wasu 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi maraba da matakin da soja suka ɗauka a ƙasar Zimbabwe. Babban ɗan jam'iyyar Democrat a kwamitin harkokin ƙasashen waje na majalisar dattijan Amurka Senator Ben Cardin ya ce,
"We obviously don't like coups, but Mugabe is certainly it's time for the country to move on."
A zahiri ba ma ƙaunar juyin mulki. To amma Mugabe gaskiya lokaci yayi da ya kamata a samu sauyi a ƙasar Zimbabwe, da nake fatan za a aiwatar bisa tafarkin mulkin demokradiyya.
Shi kuma Senator Jeff Flake ɗan jam'iyyar Republican daga mazabar Arizona ya taɓa zama a ƙasar Zimbabwe. Ga abin da ya ce,
"I lived in Zimbabwe in the 1980s. I wrote my master's thesis on Mugabe."
Na zauna a ƙasar ta Zimbabwe a cikin shekarun 1980, har ma na rubuta bayani akan salon mulkin Mugabe. Na ganin yana riƙe da mulki gam-gam a hannunsa.
Senator Flake ya fito ɓalo-ɓalo ya bayyana abin da yake ganin zai samu shugaba Robert Mugabe. Akwai wasu senatoci da 'yan majalisar wakilai ta Amurka da su ma suka tofa albarkacin bakinsu game da yadda al'amura suka kasance a ƙasar Zimbabwe. Shugaba Robert Mugabe dan shekara 93 a duniya an haife shi ne a lokacin da ake kiran kasar Rhodesia. Ya fara dandana dadin mulki a 1974 bayan an sako shi daga gidan yari bayan yayi hukuncin daurin shekaru 10. Shugaba Mugabe wanda tsohon malami ne ya zama shugaban yan yakin sunkuru da suka yaki mulkin jarfata tsararru. A 1980 ya zama prime minister kasar. A farkon shekarunsa na hawa mulki ana yabawa salon mulkin sa. To amma sannan kan hankali ya fara ƙara wa kansa iko da ƙarfi. Ya kaddama da murƙushe masu hamayya da manufofin gwamnatin sa. Da ta zama sanadiyar mutuwar dubban yan kasar.
Allah gaida Juma'a Ali da fasarar rahoton Anita Powell da Michael Brown da kuma Richard Green. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridan kasar Ghana.
Za mu so mu sharhin jaridun na yau ne da jaridar Daily Guard, wacce babban labarin ta shine NAPU. Wato ministan ilimi na yanzu ya caccaki tsohuwar ministan ilimi, ya ce tsohuwar ministar abin kunya ce. Sai jaridar Ghanaian Times wacce ke dauki da wannan labari. An yi wa wani manomi daurin shekaru 20 a gidan maza saboda laifin da aka same shi da shi na kashe wani abokin adawarsa. Wani labarin kuma na jaridar Times ne, al'umman kasa sun nuna rashin jin daɗin su gabanin gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2018. Har yau jaridar ta Times ta buga wannan labari. Shugaban kasa Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya aza harsashin soma ginin gidaje masu saukin kuɗi na Apollonia City. Sai kuma wannan labarin inda shugaban kasa har yau ya kaddamar da wani kataparin gini da ake cewa Octagon don gabatar da cinikayya a cikin sa. In mun wai ga zuwa jaridar Daily Heritage kuwa labari da ta bugo ne wani masanin tattalin arziki ke cewa kuskure ne babba shugaban kasa yayi abin da ake cewa riga malam masallaci. Jaridar ta ce sanarwar da shugaban kasa yayi na ragowar da za a samu na kuɗin wuta a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2018 gabanin gabatar da kasafin bai dace ba, da yake akwai ma'aikatar da ke da wannan hurumi. Labari na gaba na Heritage ne babban matsalar hukumar wutar lantarki na Ghana a Nunguwa dangane da na'urar prepaid da hukumar ta sanya musu na biyan kuɗin wutar lantarkin shine ke jawo matsala a wannan yanki. Mun kuma leƙa jaridar Daily Graphic, labarin buɗe katafaren ginin nan na Octagon na kasuwanci da shugaban ƙasa yayi shine labarin nata. Sai kuma wannan, har yanzu fa ana aiki da hannu a tashar jiragen ruwan Tema ba kamar yadda mataimakin shugaban kasa Mahamudu Bawumia ya ce ba, cewar takarda kurum zai yi aiki. Labari na gaba na jaridar Daily Graphic har yau shine gwamnati na saran samun bunƙasar tattalin arziki da kimanin kashi 6.8 a shekara ta 2018. Sai kuma wannan labarin har yau na jaridar Daily Graphic, majalisar dokoki ta gabatar da kudirin dokar nan na mai shari'a na musamman yanzu ya zama doka. Shugaban kasa Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo a lokacin gangamin siyasa yayi alkawari zai kafa wannan office na mai shari'a na musamman wadda zai yi yaki da almubazzaranci, kuma gashi lalle ya cika alkawari da yake an ce alkawari kaya ne. To amma ba giringirin ba ayi mai, inji masu iya magana. Da wannan sharhi na jaridar Daily Graphic zan yi aya Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Karfe biyun dare da minti 25 a nan Washington DC. Yanzu ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbatsai da kamar kuma ta Balija tara da tarayyar Najeriya. Hakika abin da ke faruwa a kasar Zimbabwe sai mu ce dukkan abin da yake faruwa zai shi shugaba Mugabe ne, domin irin yadda ya makale akan mulki kuma yake son ya maida mulkin tankar wani mulki ne na sarautar gargajiya wanda sai yanda ya ga dama ya yi. Fatan mu Allah ya sa wannan lamari ya kawo daidaito da kuma kwanciyar hankali a kasar ta Kenya. Nagode.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati da tsari jihar Katsina tarayyar Najeriya. A yau zan jinjina ne ga gwamnatin Najeriya wato karkashin shugaban kasa General Muhammadu Buhari akan kokarin da yayi a gwamnatin tarayya ta ya kawo maganin dafin maciji wanda kasan nan abubuwan suka hin shafar jihar Kaltungo dake karamar kudi dake cikin jihar Gombe da kuma Zamfara dake jihar Plateau. Wato tabbas kawo maganin cigaban maciji ba karamin abu bane mai muhimmanci, duba da cewa maganin nan ba da shi a nan gida sai a waje ake samun shi. An yi asara raika sanadiyar rashin maganin, to amma zai wannan maganin zai taimaka wajen ceto rayukan waɗanda maciji suka tsara. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana ni ne Ino Abdulmalik Unguri, shugaban matasan ƙungiyar zaɓuɓɓuka ta ƙasar Rishon jihar Yobe. A yau ina so na ƙara amfani da wannan dama domin na gode wa ɗan majalisar wakilanmu mai wakiltar ɗanguru masu nakarantuwar tsari wato Alhaji Sidi Yakubu Karasuwa, bisa yanjin ƙoƙari da ya yi da ya kawo tallafin naira 300,000 ga waɗanda gobara ta ƙone musu shagunansu a kasuwar ɗanguru. To shi ma muna masa fatan alkhairi, da fatan Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, mutane akalla 14 sun mutu, wasu kuma 29 sun samu raunuka a jiya Laraba, bayan da wasu ƴan kunar bakin wake suka kai hari a Maiduguri, headquarter jihar Borno mai fama da tashin hankali a Najeriya. Wasu maza da mata biyu ne suka tarwatsa kansu a unguwar Muna dake cikin birnin na Maiduguri, wanda ya zama tamkar cibiyar fafutukar tsaron ra'ayin nan na Boko Haram. Wasu sojojin kasar Bama sun yi fade ma wasu mata ƴan kabilar Rohingya a cigaba da kuntata ma al'ummar musulmi tsararru da ake yi a jihar Rakhine, a cewar kungiyar rajin yancin dan adam ta Human Rights Watch. Kungiyar Human Rights Watch ta yi nuni da tambayoyin da aka yi ma mata ƴan kabilar Rohingya 52 waɗanda suka gudu zuwa ƙasar Bangladesh, waɗanda suka bayyana cewa jami'an tsaron Rohingya wato Myanmar su ne suka musu fadan. An tsare da daddan shugaban ƙasar Zimbabwe a gidansa, a cewar shugaban ƙasar Afirka ta Kudu jiya Laraba, al'amarin da ke ci gaba da jefa makomar Robert Mugabe cikin duhu bayan al'amarin nan da ke dadda yin kama da wani yunkuri na soji na hamɓarar da daddan shugaban ƙasar.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci. Amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata toga abokan aikin mu Allah ya yarda da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da waɗanda suka gabata da ma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa, da kuma Solomon Abo da ya haɗa mana shirin, sai kuma injinanmu Jimmy Cook da ya daidaita mana sautukan, Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya, daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.